أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأن هكا أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هذه إنا غا واندا بسي هردا بسيكي أدو أكلنا أنتو أسلام وانا سببن دي كوتر لي تيو أنا غو غا ينازن چن هردا زم تاشي حرف الهاء shine darasi na biyar ina ga ko na shidda ne harful ha mala yake cewa Allah mashi rahama halin kai alayka bi zurfi nafsika an hawaha fa ma shay'un alazmin as-salahi ta'ahab lil maniyati hina tagdu ka annaka la ta'ishu ila ar-rawahi fa kam min ra'ihim fi na sahihan na atunu atuhu qabla as-sabahi fa badir bil inabati qabla mautin ala ma fika min uzmil junahi fa laysa aqur razanat man tajafa walakin man tashammara lil falahi Al-Imam yake cewa alaika na hore ka na umarce ka bi zurfi nafsika da hana kanka an hawaha gami da bin san rai gami da bin san zuciya alaika fi'ili ne na zaburar da mutum akan ruko da abin kamar da iyaka kuma zaburar da mutum akan karye abu yace fa ma shay'un babu wani abu alazzu wanda yi dadi mina salaya gami da nagarta ka zama nagari ka zama mutumin kirki babu abin dadi kamar wannan yace ta'ahab kai tattali lil maniyati ga mutuwarka hina tagdu lokacin da kai sammako lokacin da gari ya waye maka ka annaka la ta'ishu kamar ka ce ba zaka rayu ba ila rawahi zuwa marici kai ta kokarin wannan yace fa kam min ra'ihin so diyawa nawa nawa ne wanda ya marai tafina a cikin musahihan lahiya shalau na atu na atuhu masu kai ya kunshi suka kai ya kunshi qabla sabahi kahin sahiya tai an maraita da shi lahiya law amma da sahitin an kai ya kunshi yace fa badir kai gaugawa bil inabati da me da lamari zuwa ga Allah qabla mautin kahin mutuwa ala ma fika tare da abin da ke tare da kai min uzmul junahi na girman laihi da kurakure fa laysa aqur razanat ma abucin hankali ba shi bane man tajafa wanda yin nisanta walakin sai dai man tashammara wanda ya zage damtse lil falahi dan saboda tsira wannan shi ne fasara kalmomin zan mu ga sharhin su duka ɗaya bayan ɗaya baiti na 28 da malam yake cewa alaika na hore ka bi zurfi nafsika da hana ranka an hawaha gami da san rai fa ma shay'un babu wani abu alazzu wanda yi dadi mina salahi gami da nagarta lughatul bait lughata baiti da yace bi zulfi ai shine bi man inafsika wa yuqalu ana cewa zalafahu anil amri zalfan ai mana'ahu shine ya hana yuqalu ana cewa zalafa nafsahu amma yajmalu bihi ya hana kan shiga abin da ya dace al-auf ibn al-ahwas cikin waken shi yake cewa alam azlif min ash-shu'ara'i irdi kama zulifa al-wasiqatu bil qura'i yace alam azlif irdi shin ban kiyaye mutunci ban hana mutunci na ba min ash-shu'ara'i daga mawaka kama zulifa al-wasiqatu kama yadda ake hana dabba kore bil qura'i da kofatanta nan azlif fi'il al-mudari'i na zalafakin da zadu zulifa kuma ya kama na dai kalmar hasubi a cikin baitin shi al-farra malamul lugha yake cewa ardun zalafun wa zalafuhu nan mabban al-imam al-farra manya manyan malaman lugha ne wanda al-imam ibn jarir tabari shine masdar din shi na farko a cikin lugha a cikin tafsirin shi da inda kaga lugha al-imam ibn jarir tabari ya kawo to galibi ra'ayin al-imam al-farra ne a cikin littafin shi ma'anil qur'an yace ardun zalafun ana cewa qasa zalafun wa zalafa idza kanat la tu'addi atharan kasar da ta kasance bata ba da komi tana hana tsuru in an bata ita ake cewa aradun zalafun ka annaha tamra'u min zalik ibn al-arabi yake cewa az-zalaf ma galuza min al-ard wa shtadda in an ce az-zalaf daga kasa wanda tayi kabri tayi tsanani ma'anal bait ma'anar baitin shine ina horanka da hana kanka gami da bin san rai dan saboda ita ce mafi girman makiyinka kuma ita ce abokiyar shedan ita ce dukkan asalin saban Allah da kin Allah yana zawwa ne daga san rai shi yasa Allah yake cewa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaha an-nafsu 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda ya hana kanshi bisa kan bin san rai to aljanna ita ce makomashi daga haka ne kuma dan adam zai zama salihi ya zama nagari baiti na gaba da yace ta'ahab kai tattali lil maniyati ga mutuwa hina tagdu lokacin da kan maraita yace ka annaka kamar ka ce kai la ta'ishu baka rayuwa ila rawahi zuwa marici lughatul bait da yake cewa almaniya ita ce almautu arragibul asfahani yake cewa almaniyatu alajrul muqaddar lil hayawan lokaci da aka sa ma abu mai rai shi ake ce ma almaniya wa jam'ul maniya shine almanaya daya ne maniya jam'i kun almanaya zuhairu yake cewa wa man haba asbab almaniyati yalkaha walau raba asbab as-sama'i bisullami yace wa man haba duk wanda yi tsoran asbab almaniya sabubban mutuwa yake gurin ta yalkaha zai gamu da ita walau rama asbab as-sama'i bisullami koda ya nemi ya hau sama da matattakara wa qala ba'duhum wani yake cewa wa izal maniyatu anjabat asbaraha alqat kullat alqat kull alqaita kullat mimatan la tanfa'u wa izal maniyatu idan ka samu mutuwa ashbat asbaraha ta kafa tarkwanta to zaka ga dukkan wata laya bata amfani in mutuwa ta kafa tarkwanta ba wannan laya da take amfani wa ammal munya amma almuna bidammil mimi jam'ul minya ne almuna jam'i ne na alminya shine ma ya tamannahu rajul abinda mutun yake burin shi wal umniya bi dammi hiya ufula shine ufula jam'in ta shine al amani in mutun bai bambance masadar kinsa ba sai ya cakuda tsakanin da almuna da al wannan al amani lais yake cewa rubba ma qarihatil hamza so diyawa ake gefa al hamza kin a ce muniyatun ala fuula a ce munya kamuniyatu jabirin iz qala laiti ma'anar bait ma'anar baiti shine cewa ina horanka da yin istidadi da tattali ga kiyama dan saboda kai tana din abin da zaka tarra gobe in sahiya tayi kai tunanin cewa ba zaka ma kai marece ba hakanan in marecen tayi hadisi yazo wanda bukhari ya huddo yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah dan marece annabi ya kama ka fada ta ce kun fi duniya ka annaka zaribu wanda 40 hadisi an san shi wanda ake cewa wa kana ibn umar iza yaqulu yana ta iza amsayta falatan tazuru sabah wa iza asbahta falatan tazuru almasa hadisi babe wanga baiti na 30 fa kam min ra'ihin fina yace so diyawa wanda ya maraita fina cikin musayyih Allah ya shalau na atunu atuhu masu kai ya kunshi suka kawo qabla sabahi kahin asuba lughatul bait annu atuhu minan na'i daga anna'i ne aka dauko nu'a cikin wa huwa khabarul maut shine bada labarin mutuwa shine ya ko kenan yuqalu ana cewa na aitul mayyita na'ayan ai akhbartu bi mautihi in an ce na aitul mayyit shine na bada labarin rasuwan mamaci fa huwa man'iyyun shi kuma mamacin fa'ilin shi yace man'iyyun maf'ulun kai nake so wasu mul fi'il almana'a wal fa'ilu na'iyyun ala fa'ilun yuqalu ja'a na'ayhu ayna'ihi a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa na'an najashi fil yawmin ladhi mata fi annabi ya kai yakon najashi imru'ul qais yake cewa idza mushata walibuha arannat ka annal hayy sayyahum na'iyyun yace na'iyyun ka annal hayy kamar ka ce kabilin na iyyun mai kayya ko sayyahum shi ya musu karagi shi ya musu uhu abul tahiya yake cewa rubbana inna ahina ahabbathu ma zala yana ila an qila qad nu'iya ya kawo mana kalman na'a cikin baitin hawajen guda uku ma'anar baitin shine cewa ya kai dan adam mutuwa batta ke bance da wani lokaci muhaddad kawai in ajali ya zo duk daya ne wani sababi muhaddad idan lokaci ya zo sawa'un mutun da lahiya shi ko kuma bai da lahiya tahiya zai so diyawa zaka samu wanda ya wayi an wayi gari da shi ya kasa kai marece kuma lahiya shalau ko kuma aka san haka al imam shafi'i yake cewa tazawwar min ad-dunya fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr fa kam min arwisin zayyanu hal zawjiha wa qad qubidat arwahum laylatul qadri wa kam min sagirin yurja tul umrihim wa qad urkhilat arwahum zulmat al-qabri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri wa kam min fatan amsa wa asbaha dahikan wa qad nusayat aqfan huwa la yadri wa kam min sakinin inda sabahi bi qasrihi wa inda al-masa'i kana min sukanil qabri fadawum ala taqawul ilahi fa innaha amanun min al-ahwali fi mawqifil hashari shafi yake cewa tazawwar min ad-dunya kai guziri daga duniya fa innaka la tadri dan kai baka sani ba idza janna laylun idan dare yayi duhu shin ka rayu zuwa ga asuba yace amarya nawa nawa ce an kawatar da ita akai ta ga mijinta an amshiranta a daren gyaran ta kai ta gudan miji yace kuma yaro nawa nawa ne uwayen shi suna ta tunanin ya girma sun mishi tsarin rayuwa a sanya shi kabari ba tare da san su ba yace kuma so nawa nawa ne mara mai lahiya lauyan mutu ba tare da rishin lahiya ba kuma mara lahiya nawa ya tashi yana ta yawo a ban kasa zamani mai tsawo yace sarmai nawa ne zai wayi gari ko ya mare ta yana ta dariya bai san ba duka hannun shi alimke ba tare da ya sani ba yace wa kam sakinin inda sabahi bi kasrihi so nawa nawa zaka ga wani da sahi a bainin shi a zamane amma kuma da marece ka ganshi ya shiga cikin yan zaman kabarta yace kawo fa dawum ala taqawul ilahi ka dawwama akan jin tsoran Allah inji shafi'i fa inna hada saboda shi amanu min al ahwali tsoran Allah shine amana baka zaman lahiya ga dukkan wani tsorace-tsorace fi mawqifal hashar a cikin matattara ta gobe kiyama. Sai ya ce fabadir kai gaugawa bil inabati da mai da lamari ga Allah qabla mautin kahin mutuwa alama fika tare da abin da ke tare da kai min uzumul jinahi na girman laifi. Lugatul bait lugar baiti al inaba shine arruju ila Allah ku arruju komawa kawai ana cewa fulanu abu fulanu ai shine raja'a marra ba'da ukhra wa ila Allah ance anaba ila Allah shine taba ilayhi wa raja'a a cikin alqur'ani wa zanna daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba anaba yamme da lamari shiga Allah wal inna Allah yadhillu man yasha wa yadi ilayhi man anab da ma makamantansa da dama. Allamatu Sudan Abdullah ibn Fodio a cikin kasidar shi da ya yabi Sheikh Jibril da Usman dan Fodio yace bisairin wa idlajin ma'an wa tahajjurin wa ta'awubin hina tazilu shay yace hatta tazilu shajjashji yace wa ta'awubin da mai da lamari zuwa ga Allah ta'awub mai da lamari zuwa ga Allah aljuna shine sabo bidammir jimi in an ce aljuna bidammir jimi shine alism shine sabo Allah yake cewa wala junaha alaikum laysa alaikum junahu an taftagu fadlan min rabbikum da sauransu. Annabi yake cewa man ahabba an yasuma fala junaha alai wanda yake so yayi azumi fala junaha alai babu laihi a gare shi. Allah yana cewa cikin ma'anar baitin ma'ana yana zaburar da mu mai gaugawa da tuba da koma zuwa ga Allah da aikata ayyuka na gari da kuma barin ayyuka wanda suka kasance na abun nan mummunan ayyuka kahin mutuwa ta yi mana gamsake ba tare da shiri ba dan saboda girman zunubi. Allah madaukin sai yake cewa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu kuma yadda lamarin ku zuwa ga Allah kuma ku mai kauya gare shi kahin azaba ta zo muku babu mai taimakon ku. Hadisi al-Imam Ahmad ya huddo yace Buraida wata ran ya huto da marece sai ya gamu da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kama kafa da shi ya shigo da shi masallaci sai ga wani sauti na wani mutum yana karatu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana tunanin wannan me riya ne sai Buraida yayi shiru sai ga mutumin yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi inni ashhadu bi anni ashhadu annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yana karanta wannan addu'a dan tawassuli da Allah sai Annabi yace ina rantsuwa da Allah ko kuma wanda ran Annabi Muhammad ke hannun shi wallahi tallahi ya roki Allah da sunan da in an roke shi da shi yake amsawa in an nemi ya bada yake bada kenan. Wannan yana da cikin ismullahi al-azim wanda mutun yayi tawassuli da shi wajen addu'a suna da yawa da kowane lokacin da na taba hada sun zo da dama cikin hadisai maganganun malamai da dama kan as ismullahi al-azim wanda mutun ya hada su gaba ɗaya ya wuta daga cikin shakku in zai addu'a. Yake cewa yayin da gobe ta zo kuma Buraida ya hoto a wannan lokacin Annabi ya kama ka aka yi irin naran nan da yace kana ganin me riya ne sai Buraida ya ce kai ma amma kana ganin me riya ne sai ya tambaye Annabi sai ya ce la bal mu'minun munib la bal mu'minun munib yace ina rantsuwa da Allah mu'mini ne mai da lamarin shiga Allah. Nan abinda nake so fahimtar menene al-ina baqin gashi karatun Qur'ani da yin zikiri da salloli da yake cikin masallaci sune Annabi ya kira su da inaba mai da lamari zuwa ga Allah. Baiti na 32 al-Imam yake cewa falaisa akhur razanatu man tajafa yace akhur razanatu ma'abucin hankali ko ko ma'abucin nutsuwa dan ar-razana tana zuwa da ma'ana al-waqar ko da al-aqal man tajafa wanda ya nisanta walakin man tashammara sai dai wanda ya zage damtse lil falahi dan saboda rabo. Lughatul bait ar-razana shine al-waqar nutsuwa ita kadai na kawo suna fasara ta da al-aqal ana cewa razuna ar-rajulu min babi zarfa kama baban zarufa ne fa huwa raziyin abu malamin hadisi Abu Ruzain al-Aqaidi ana cewa razanta shay'a min babin nasara razanta shay'a tajafa shine taba'ada nisanta ta tajafa junubu ma'al madaji. Abu Duadi cikin matsalolin kasidar shi yana yayin rasa'i ga Abu Bijar bayan ya rasu yake cewa masiful hammi yamna'uni ruqadi ila ilayya faqad tajafa bi wisadi li faqad al-arhi abi aba bijarin abal adiyafi fi sanati al-jamadi nan yake cewa tajafa kalma ce dai sananna tashammara yake cewa ai shine tahayya'a wanda yayi shirin abana cewa ya zage da mutse shine yayi shiri akan abun tashmiri cikin lamari shine mutun ya maida hankalin shi yayi da gaske cikin lamarin ana cewa shammara ana cewa shi kuma wanda ya aikata abun ana ce mishi shammariyun ko shammariyun ko shummariyun ko shimmiriyun ko shammariyun ba tare da tashdid ba. Shariful Murtada yake cewa mai rasuwa 436 hijiri yake cewa malli biman ismu biman insa matuhayatu shammara fiha fadla azyalahu abinda muke bukata shammara shine ya zage damtse ma'anar baitin abin da yake nihi cewa mai hankali mai nutsuwa ba shi bane wanda ya nesanta ga ayyuka na alkhairi kawai ya shagalta da neman jin dadi na duniya mai karewa yace sai dai mai hankali na gaske ne tsatsaye na gaske shine wanda ya zage da mutsan shi yake ta iya kokarin shi cikin ayyuka na gari wanda zai saka hwane shi gobe kiyama dai shine zage da mutse wanda masu zage da mutse ya kamata su zage da mutse masu musabaka da munafasa su yi a cikin aikin alkhairi da kuma abun nan littattafan sama ga baki dai suna kira da manzannin Allah zukkan su zuwa ga cewa ayi musabaka wajen ayyukan alkhairi wanda yake fada yake kuta yake cewa fal yau fal aishu naumun wal maniyatu yagzatun wal mar'u bainahuma khayalun sari fal aishu naumun rayuwar ga baki dayan tabarci ce wal maniyatu yagzatun mutuwa ita ce tashi dukkan mu ga baki dai cikin barci muke mutuwa ita ce tashi daga barcin amma yace wal mar'u bainahuma khayalun sari dan adam kuma tsakanin wannan guda biyin khayal ne kawai yake tahiya duk wasu abubuwa da ake tayi na duniya da rikitittuka na duniya gabaki ɗayansu cikin barci ne sai an je lahira za a tashi ana ta shari'a a zuwan cewa ne ya cutuwa ne aje ayi shari'a balle ta yanzu ta zalimci ta constitution wanda ta wani yama wani kaza wani yayi kaza dukkan su a wajen Allah wasa ne da wargi na banza wanda gobe kiyama Allah zai zubda wannan gaba ɗaya shari'a tashi ta adalci kenan muka nura gabaki ɗaya tahiyar da ake yi gabaki ɗayan ta shari'a tahiya ce ta wargi wanda gobe kiyama barci ne annasu ne yamu fa iza matu intabahu mutane dukkan su barci suke yi sai an mutune ake falkawa daga cikin barcin Allah madaukin sarki ya ba mu iko aikata ayyuka na alkhairi ya kare mu daga aikata ayyuka na sharri na'am magana ce na'am sharri sharhi ha ba mu aika shi ba na kare shi amma ban samu daman maimaita bibiyar shi ba dan dole sai an bibiya ba da gama ba ake abun gakin shi sai an yi ta bibiya an yi ta bibiya an gyagyara duk abubuwan gyarawa da dan yi so sannan zan abun gakin shi amma abu laguran da zan yi insha Allah zan mai da hankali akan shi sosai in duba shi in kare da shi ta yadda in nazo zan hudo shi gabaki daya abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara.